فالهموم لها رتاج، وعن كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح الممارج.
من ذا يفرج كربا بات يغنينا، ويزرع الورد فينا والريا فينا، وينشر الهدي إيمانا وموعظة.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama. Jama'a sauraro, ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan rana mai albarka ta Juma'a, muna roƙon Allah madaukakin sarki isa damu da alkhairan da suke cikin wannan rana mai albarka. Duk wani abin ki, Allah madaukakin sarki ya kade shi daga gare mu. Allah madaukakin sarki ya bawa marasa lafiyan mu lafiya, mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya. Waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu da rahama, mu kuma in tamu tazo Allah ya sa mu cika da imani. A al'adar wannan shirin mai albarka, shirin rayuwa a barkoyi, wanda yake zuwa daga gidan wannan radio mai albarka da Ala FM muryar zamani, wanda yake kawo tarihin mutanen da suka gabace mu, musamman waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don mu ga me zamu iya koyi da irin wannan abin da suke, mu ma mu ga ya zamu tafiyar da rayuwar mu. Al'adar shirin a kowace rana ta Juma'a, Dr. Abdullah Umar Usman gadan kaya yakan shigo domin yin fashin baki ta yadda zamu ga ya zamu koyi da waɗannan magabata namu. Sai dai yau Allah madaukakin sarki bai kaddara shigowarsa ba sakamakon uzuri. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da shi da dukkan abin da yake alkhairi ne a da yasa a gaban shi. Yau ni ne zan kasance tare da ku, Aminu Qadir Idris, a wannan sa'a guda a cikin wannan shiri mai albarka, wanda a yau zamu duba yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka samu falala daga cikin su, akwai wanda tun daga nan duniya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su shaida ƴan aljanna ne, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su shaida ƴan aljanna ne, shin me suka yi wanda zamu iya koyi da su, ko da mu bamu samu tun daga nan duniya an ce mu ƴan aljanna bane, ya zamto muna koyi da su me yasa aka ba su aljanna. Ka dai san ba haka kawai ba, kawai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli kowanne ɗaya daga cikin su yace ɗan aljanna ne. Akwai abubuwa da suka taka rawa, suka yi aiki, wanda wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalla, ko Allah madaukakin sarki ya gaya masa cewa ya gaya musu sakamakon wannan su ƴan aljanna ne tun daga nan duniya. To ya zamu kalli irin abubuwan da suka aikata, mu ma kuma mu yi aiki irin wanda suka aikata ko da bai kai nasu ba. Hadisai da dama sun zo waɗanda suka nuna wasu mutane ƴan aljanna ne. Akwai hadisi da aka rawaito daga Imam Ahmad da Imam Tirmidhi daga Abdurrahman bin Auf, wanda ya bayyana ƙarara a fili cewa ga wasu mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirga su ɗaya bayan ɗaya, ce ƴan aljanna ne, ce mutum goma suna aljanna, in sun bar duniya za su shiga cikin aljanna. Wannan hadisi ne kuma da ingantacce ne, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Abubakar yana aljanna, Umar yana aljanna, Usman yana aljanna, Aliyu yana aljanna, Talha yana aljanna, Zubair yana aljanna, Abdurrahman bin Auf yana aljanna, Sa'ad bin Abi Waqqas yana aljanna, Sa'id bin Zaid yana aljanna, Abu Ubaida bin al-Jarrah yana aljanna. Dan ka kirga waɗannan mutane za ka ga sun cika guda goma a wannan ruwaya. Akwai hadisi da Imamu Ahmad ya rawaito, Abu Dawud ma ya rawaito shi, da Ibn Majah daga Sa'id bin Zaid, da wani lafazin wanda lafazin ya saba wa wannan lafazin da ya gabata, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutum goma suna aljanna, yace annabi fil janna, annabi yana aljanna, Abubakar yana aljanna, Umar yana aljanna, Usman yana aljanna, Ali yana aljanna, Talha yana aljanna, Zubair bin al-Awwam yana aljanna, Abdurrahman bin Auf yana aljanna, Sa'id bin Zaid yana aljanna. Wannan shi ma hadisi ne ingantacce, kamar da na faɗi wanda suka rawaito wannan hadisin. To wannan kaga an samu hadisai da suka nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga wasu mutane suna cikin aljanna wanda har da hadisin da wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zauna a bakin wata rijiya wanda ya saka Abu Musa al-Ash'ari yana gadin sa shine yake gadin kofar sai sayyidina Abubakar yazo ya nemi izini ya shigo da Abu Musa al-Ash'ari ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abubakar yazo Allah ya dara mishi yarda yana neman izini ka bashi ya shigo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai masa izini kuma kai masa bishara da aljanna ce shigo kuma ka ce masa shi dan aljanna ne bayan wani lokaci sai na Umar yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ma je ka kai masa izinin ya shigo shi ma kai mai bishara da aljanna bayan wani lokaci sai na Usman yazo yana mai izini yace kai masa izini kai masa bishara da aljanna kuma ka gaya mishi cewa akwai wata musiba da za ta same shi wannan kaga Ibn Asakir ya rawaito wannan hadisin da sanadi wanda yake ingantacce daga Abdullah ibn Mas'ud to wannan kaga hadisai ne da suka nuna cewa wa'annan mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu bishara da aljanna da hadisin da Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa alqa'imu ba'di fil janna والذي يقوم بعده في الجنة والثالث والرابع في الجنة أنا صلى الله عليه وسلم يقول وانده زي سيا أبايانا يزم يا وكل شمت المياشو قبن شسو ينا الجنة وانده يكي أبايانش شما ينا الجنة نأكو دنه دك دداس بيو بايان وإنم متانيبين دك سنا 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 الجنة كاقو وانن قرد من زالة صلى الله عليه وسلم يا إرغا منا خليفو فينش قداه دو da suka kasance za su biyo bayan shi duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma suna aljanna to wani zai ce mutum ba mu ba wayannan mutane goman kawai annabi sallallahu alaihi wasallama yau bishara su kadai da aljanna ba akwai wasu mutanen su ma da dama da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu bishara su ma da aljanna misali Ja'far bin Abi Talib da Hamza bin Abdul Muttalib wannan suma dukanin su annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga duniya yayi musu bishara da aljanna wanda Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi da Hakim a Mustadrak da wasun su daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naga Ja'far a aljanna yana yawo tare kamar mala'ika yana ya tashi yana da fuka-fukai a cikin aljanna iya ta yawo wannan kaga hadisi ne kai tsaye da yake nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ganshi aljanna sannan ga hadisin da Babarani ya rawaito da Hakim daga Abdullahi dan Abbas kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na shiga aljanna jiya sai nayi duba izuwa cikin ta fa idza Ja'far yadiru ma'al mala'ika sai ga Ja'far yana yawo kamar tsuntsu tare da mala'iku wa idza Hamza muttaki'un ala sarir sai kuma ga Hamza yana kashingida akan gado wannan kaga shi ma ruwaya ce da take nuna cewa ga wasu wanda aka samu ƙari su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce suna aljanna sannan ga Abdullah ibn Salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da Dabarani da Hakim suka rawaito daga Mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullah ibn Salam ashir asharatun fil janna yace Abdullah dan Salam yana na goman mutane goma ne a cikin aljanna kaga shi ma wannan ya nuna Abdullah ibn Salam dan aljanna ne sannan ga Zaid bin Harisa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kaltul janna fastaqbalatni jariya afwan jariyatu bin haris manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fastaqbalatni jariyatun shadda faqultu liman anti qalat li Zaid bin Harisa manzo sallallahu alaihi wasallam na shiga aljanna sai wata yarinya tazo ta tare ni sai na ce mata ke tawaye sai ta ce ni ta Zaid dan Harisa ce wannan hadisi shi ma yana nuna Zaid bin Haris annabi sallallahu alaihi wasallam ya mashi bishara da aljanna sannan ga hadisin da Ibn Asakir ya rawaito daga Aisha Allah kara mata yarda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dakhaltu aljanna fara'aytu Zaid bin Amr bin Nufail yace na shiga aljanna sai naga Amr bin Zaid sai naga Zaid bin Amr bin Nufail yace naga Zaid dan Amr dan Nufail naga yana da me yana da darajoji guda biyu so da shi dama tun kafin zuwan musulunci ya kasance yana kira izuwa ga tauhidi izuwa ga hanyar annabi Ibrahim sannan ga Hadisat bin Nu'man shi ma Imam at-Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Aisha wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na shiga aljanna sai naji karatu ana karatu sai na ce waye wannan sai aka ce ai Harisatu bin Nu'man ne yake wancan karatu ga Bilal Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na shiga aljanna naji karar tafiya a gaba na na ce waye sai aka ce min wannan ai Bilal ne yake tafiya a gabanka sannan ga Abu Dahda shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji ya mashi da cewa dan aljanna ne ga Warqatu bin Nawfal wannan bawan Allah da Nana Khadija ta kai Annabi sallallahu alaihi wasallam wurin shi domin ya ji me yake damun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga madda abin da ya faru shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu Warqatu bin Nawfal fa inni qad ra'aytu lahu janna aw jannataini yace na ga yana da wata gona ko gonaki ma har biyu gida biyu ne da shi a aljanna to kar ku zage shi wayannan dukannin su kaga wani abu suka taka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace musu yan aljanna ne haka kazalika akwai da yawa daga cikin mutane da wanda hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa a aljanna dattijai ko manyan mutane za su yi kamar wata kungiya ta su ta manyan mutane wanda sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar su ne shugabannin su a cikin gidan aljanna haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana Hassan da Hussein su ne shugabannin yara matasa a cikin gidan aljanna kenan kaga akwai kamar bangarori guda biyu akwai matasa akwai kuma manya wanda za su kasu ko wayanne za su kasance da bangaren su kuma da masu yi musu shugabanci wannan hadisin ya nuna shi ma Hassan da Hussein dukannin su suna aljanna to wayannan mutane gaba daya ba wai haka kawai suka kwanta ba kamar yadda muke a kwance kwatsam suka waye gari aka ce su yan aljanna ne sai da suka tsaya suka yi aiki wannan aikin da suka yi zaka ga ba wai a kwance kawai suke ba da gaske suke yi kuma aikin nasu sun tsaya tsayin daka sun aikata abin da ya kamata su aikata sai Allah madaukakin sarki shi kuma ya sakanya musu da abin da yake babu irin shi in an san tarar da Allah madaukakin sarki a ranar lahira mu bi su daya bayan daya mu ga dan abubuwan da suka aikata a takaice ko kuma in ce a gurguje dan ya bamu yadda za damar da zamu yi kallon cewa su waye su wani da yawa an ka tambaye shi ma wayannan mutanen zai ce ma akwai wasu mutane ko sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai mutum goma da adunkula ake musu bishara da aljanna amma da yawa daga cikin musulmai in ka ce su waye zaka ga ba zai iya karanta maka su ba bai san su ba su waye mutum goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu bishara da zuwa da gidan aljanna kaga wannan tasgaro ne rashin maida hankali ne a ce ga mutumin da yake kiran kansa musulmi amma a ce ga waɗanda suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutanen da yake su ne aka yi musu bishara da aljanna amma kai baka san su ba wanda sayyidina Abu Bakar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa bishara ya ce kai mutum ne da aka yanta ka daga wuta ce mutum ne da aka riga aka yanta ka daga wuta shi yasa daga wannan ranar ma ake kiransa da Atiqo Atiqo so da an riga an yanta shi daga wuta to abu na farko sayyidina Abu Bakar in mun dauke shi wanda yake akwai bukatuwa da musamman waye sunan shi cikakke dan da yawa inda zaka tambaye mutum ka ce wane ne menene sunan sayyidina Abu Bakar Allah ya kara mishi da zaka ga da wuya in zai iya gaya maka ainihin sunan shi Abdullah ibn Abi Quhafa shine asalin sunan sayyidina Abu Bakar Usman bin Amir bin Ka'ab al-Qurashi ana masa yafi shahara da Abu Bakar kuma shine mutum na farko a cikin wanda suka fara yin khalifancin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya bar duniya shi ya karbi jagorancin tafiyar da al'umman musulman duniya baki da kuma yana daya daga cikin waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda an rawaito hadisi da yake cewa wata da labari ya zo wa sinna Abubakar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa shi manzo ne daga Allah kuma yana kiran mutane sinna Abubakar take tashi tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani irin labari naji ana fada akan ka ne wai me kake cewa ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mishi cewa ni ai dan sako ne daga Allah yayi mai bayani sayyidina Abubakar take babu je kaka dawo yace ba mu taba samun ka da ƙarya ba saboda haka tunda kuka bada labarin cewa kai annabi ne daga gurin Allah shikenan mun yi imani mun yadda kai annabi ne kazo daga gurin Allah madaukakin sarki take yayi imani da shi akan wannan magana ta cewa shi annabi ne daga gurin Allah madaukakin sarki kaga wannan ba karamin abu bane na taka rawa da za a baka labari saboda yarda da kai da wanda ya baka labarin ka kawar da dukkanin shakku ka karbi labarin hannu biyu wanda labarin watakila ka kaddara a ranka labarin da zai wuyar karbuwa wani mutum da ka yarda da shi yazo ya ce maka abu kaza ya yi wanda yake kana ga ba zai yi ba yana fada maka kuma ka karba ka amince ka kara gaba har ma ka ce ka yarda wannan abun haka yake har ma ka ci gaba da kira zuwa ga wannan abun wanda da yawa daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fahimci musulunci suka karba a farkon lamari sun biyo ta hannun sayyidina Abubakar ne misali sayyidina Usman ya karbi musulunci ne sakamakon kira da sayyidina Abubakar ya masa ka gani bayan ya karbi musulunci ma sai kuma aka ci gaba da kira zuwa ga addinin musulunci to ana gaya masa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take yayi imani ya karbi addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan yana daya daga cikin abu wanda yake lallai kuwa abu ne mai matukar muhimmanci dai wanda sayyidina Abubakar ya karbi wannan addini na musulunci an rawaito cewa manzon Allah sayyidina Abubakar Allah masa Allah ya ara yarda da shi ibnu Asakir da rawaito daga ibnu Sirin cewa Abdurrahman bin Abi Bakr ya kasance ranar yakin Badar tare da mushrikai to bayan ya musulunta sai yake magana da mahaifinsa sayyidina Abubakar to sai yake gaya sayyidina Abubakar cewa a ranar yakin Badar fa na samu damar da zan iya kashe ka sai na rabu da kai na huce na rabu da kai saboda mahaifina ne kai sayyidina Abubakar ya ce wallahi ni da ni na samu dama a kanka da kashe ka zan bazan rabu da kai ba saboda yanda da gaske ake yin addinin musulunci da gaske ake annabi sallallahu alaihi wasallama da gaske ake yin addinin annabi sallallahu alaihi wasallama ake so a taimaka dan shi na cikin shi ya ce da na samu damar kashe ka da zan kashe ka ba wani abu da zan tsaya to kaga wannan irin abubuwa kenan da sayyidina Abubakar yayi a wannan ranar yakin Badar Abdullahi bin Abbas ma ya rawaito cewa a ranar da manzon Allah Abdullahi bin Abbas ya rawaito cewa sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sayyidina Abubakar ya shiga ya ganshi ya tabbatar da ya bar duniya ya fito daidai lokacin sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda shi ma yana wa mutane magana daga cikin maganganun da yake cewa yana gaya musu wasu mutane daga cikin munafikai suna raye cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya. To Annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba, sai dai ya tafi ne dan ya gana da Ubangijin sa, kamar yadda Annabi Musa ya je ya gana da Ubangijin sa. Yace lallai Annabi sallallahu alaihi wasallama zai dawo, kuma zai yanke hannaye da kafafuwan duka waɗanda suka ringa cewa suka ce ya bar duniya. Haka sai na Umar ya ringa yin magana a wannan lokacin. Sanna Abubakar yana fitowa, sai ya ce Umar zauna. Sanna Umar ya ki zaunawa, ya kare man magana, ya ki zama. Sai Sanna Abubakar ya fara huduba, ya yi wannan hudubar tashi wanda a cikinta yake cewa man kana abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, to wanda yake bautawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya bar duniya. Man kana abudullah fa inna Allah hayyun la yamut, wanda ko yake bautawa Allah, Allah yana nan ba zai mutu ba. Ya karanta wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadur Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin. Da ya karanto wannan ayar yake cewa kamar Abdullah bin Abbas yake cewa kamar kai ka ce mutane ba su san ayar ba, kamar ma ka ce lokacin nan aka saukar da ita. Yace ba wani mutum da zaka ji a garin Madina face yana maimaita wannan ayar da Sayyidina Abubakar ya karanta. Wannan ya nuna ya fahimta da take tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Sayyidina Abubakar, wanda har ya kalle shi a daidai lokacin ya san irin halin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ciki. Sannan ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yana wa Sayyidina Abubakar shaida, yana ce mashi babu wanda dukiyar shi na amfane ta kamar yadda na amfani dukiyar Sayyidina Abubakar. Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan taba dukiyar Sayyidina Abubakar ta yadda ya so ai amfani da ita wajen daukaka addinin nan na musulunci. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yake yi wa Sayyidina Abubakar wannan shaida. Sannan ga an rawaito Sayyidina Abubakar akwai shi da gudu kware-kware da gaske dan kai ci haram duka hanyar da zai bi, yakan yi kokarin ya kauce wannan hanyar dan kada me, dan kada a fada cikin haram. To kaga wannan irin sufofi kenan da suka samu, irin aiki da suka aikata kenan. Allah madaukakin sarki ya kai su irin matsayin da ya kai su, ga ciyarwa da yake yi, wanda har Allah da kansa yake gaya mana wasa yujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a'la wa la sawfa yarda. Da kansa Allah madaukakin sarki ya gaya mana, wanda Allah waito maganganu da dama da malaman tafsiri suka yi ishara da cewa waɗannan ayoyi sun sauka ne akan Sayyidina Abubakar. Bari mu leƙa sashen mu na talace-talace kafin mu dawo, sai mu dora daga inda muka tsaya.
رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج.
من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد في
أظلم صراره. بركة مدى دعوة أتكم ونن شريمي البركة نارا يواء بركوي. Da a wannan rana muke duba irin abubuwan da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka aikata, har wasu daga ciki suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam musu bishara da aljanna tun daga nan duniya. Wannan na magana akan Sayyidina Abubakar, irin abubuwan da ya aikata na ciyarwa, wanda za ga da yawa yawancin mu yanzu ciyarwar ta zama mana tashin hankali, wanda muna kallo za ga mutum yana da bukata amma ba wanda zai iya mishi irin wannan abu da yake bukata. Da Imam al-Qurtubi kuma da na faɗa yake cewa wannan ayoyi an saukar da su ne akan Sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara mashi yadda. To kaga wani irin abu ne ya kai a ce a saukar da aya akan ka wanda Abdullahi bin Abbas yake faɗa mana cewa mushrikai sun kasance suna azabtar da Bilal sun kasance suna azabtar da shi Bilal yana ahadun imana yana nufin Allah ɗaya ne yana ta kiran Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya huce yace masa ahadun yunjika wannan ɗayan da kake kira zai cetar da kai sannan sanan sallallahu alaihi wasallam ya ce sunna Abubakar ce yake ce mashi ana fa azabtar da Bilal saboda Allah madaukakin sarki take sai sunna Abubakar ya fahimci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya fitar da Bilal daga cikin wannan halin da yake ciki sunna Abubakar ya juya ita fi zuwa gidansa ya je dauko dukiya ya tafi har gurin wanda yake ba shine yake da Bilal din Umayya bin Khalaf yake tambaye shi zaka siyan mana da Bilal yace eh sunna Abubakar ya siye shi sannan ya dan tashi yace tashi je ka Allah take saukar da wayannan ayoyi wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtida'a wajhi rabbih al'ala wala sawfa yarda ay wala sawfa yarda malamai suke cewa za a bashi zai yadda sannu zai yarda ai da sannu Allah zai bashi gidan da yake so a cikin aljanna kuma ya ga ya gamsu ya yarda da wannan gida kaga wannan amfanin cewa kenan ba shi cewa ta janyo har an saukar da ayoyi a kansa gashi da gudun duniya gashi da gudun duniya da malaman tarihi ko wanda suka zauna da shi sun lawaito abubuwa tare da yawa dangane da shi wanda yake nuna gudun duniyar shi Allah ya ƙara mishi yarda to haka nan zaka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke aiki suka yi kunne daga cikin su aiki ya aikata ba kamar yanzu ba da muke zaune wanda abin da ya kamata mu ma yanzu mu rika yi mu tashi mu yi aikin in muka yi aikin Allah madaukakin sarki zai kalli wannan abin da muka yi yake cewa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu kuyi aiki Allah zai ga aikin da kuka yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga aikin da kuka yi kuma mummunai ma za su ga aikin da kuka yi saboda haka aiki ne ake bukata mutum ya aikata kamar yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da muke koyi da su aiki suka aikata tukuru ba kwanciya suka yi ba har suka sami irin abin da suka samu matsalla kaga sidna Umar Allah ya kara mishi yarda yana da falala sosai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa Allah madaukakin sarki ya sanya gaskiya a bisa harshen Umar Allah ya kara masa yarda kaga wannan shaida ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake masa sannan Uqbah bin Amir ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب انا وصل صوت دا النبي بانا دا عمر زي كسانشي النبي saboda irin yadda ya bada gudunmawa a wannan addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito yake cewa daga tatakallamul malaika ala lisanihi yace ai mala'iku suna magana a harshen sayyidina Umar mala'iku suna magana akan harshensa kaga wannan dukkanin su shaidoji ne da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayarwa akan wannan sahabi nasa to shi ma wa'annan abubuwan da ya ba bayan wancan magana da yake zai kasance a aljanna an hadisi sun zo sannan ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shugabannin dattijai ko manyan mutane wanda ba yara ba a cikin gidan aljanna za su kasance Abubakar da Umar ne Allah ya kara musu yarda wanda Allah ya to hadisi Anas dan Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace na shiga aljanna sai na ga wata fada ta zinare nace ta wace wannan aka ce wani matashi ne a cikin Qurayshawa sanu sallallahu alaihi wasallam ya ce fazanantu anni ana huwa tace sai ne tunanin cewa ni ne wannan matashin da aka ce tasa ce sai ne ce waye shi wannan matashin sai aka ce mun Umar dan Khattab shi ne wannan mutumin da za a bawa wannan fadar a cikin gidan aljanna shi ma fa sayyidina Umar haka ya taka rawa wurin bawa addinin nan na musulunci gudunmawa kulin taimakon addinin musulunci da abubuwan da ya aikata wanda suka janyo irin wannan matsayi a gare shi wanda yana da akwai buƙatuwar mu ma da muke a yanzu mu yi koyi da shi irin wasu abubuwan da ya aikata dan mu samu dan laban mu muma koda bai kai nasa ba daya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi maganganu akan Umar wanda Ali bin Abi Talib Allah ya kara mishi yadda yake cewa inna sakinata tanduku ala lisan Umar yace ai nutsuwa tana magantuwa ne a bakin Umar sannan Ibn Mas'ud ya rawaito yake cewa ba mu kasance ba da muna makaskanta sai muka dawo muka zama masu madaukaka tunda Umar ya musulunta yace sai muka zama madaukaka saboda da yazo ya bada gudunmawa yanzu mun zama mu ma muna marfu'ina ra's muna iya daga kanmu wanda da ba ma iya daga kanmu amma da sai na Umar ya musulunta sai muka zama muna iya daga kanmu muna iya abinda a baya ba ma iya yin sa malamai da dama sun faɗa cewa sai na Umar lokacin da ya musulunta Allah ya daukake musulunci wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya dade yana addu'a dama Allah ya daukake musulunci daga ɗaya daga cikin mutane biyun nan na biyun shine sayyidina Umar kuma sai Allah ya daukake musuluncin da shi yazo ya shiga kuma wannan addinin na musulunci to kaga shi kansa addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya daukake addinin nan da sayyidina Umar wani abu ne da yake nuna maka in yazo zai bada gudunmawar shi kware da gaske a cikin wannan addini sannan shine mutum na farko a cikin khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fara kiransa da Amirul Mu'minin kuma shine mutum na farko da ya fara rubuta tarihin musulunci wannan da kake karantawa shine mutum na farko da ya fara tattare Qur'ani a mushafi guda daya shine mutum na farko da ya fara tattara mutane akan sallar tarawihi bayan liman daya akwai abubuwa yayi akwai garuruwa da dama da a lokacin mulkin sayyidina Umar aka bude shi suka shigo musulunci akwai abubuwa da dama da zaka ga shi sayyidina Umar ne ya fara waɗannan abubuwan a cikin musulunci in lokacin aikin hajji yayi kan ce mata ana sallatura ku fito mu tafi ni zan muku rakiya in kai ku yi haji ku dawo wannan yana nuna maka irin gudunmawar da sayyidina Umar ya bada a musulunci wataƙila zai zama kana da ƙarfin faɗa a ji ba abin da za ka yi face ka ɗaukaki musulunci da wannan ƙarfin faɗa a jin shi ne abin da zai taimaka ma malami kake mai kuɗi kake a'a dattijo ne mai faɗa a ji abin da za ka yi kenan kada ka tunanin wani abu zai same ka face sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ya same ka maganarka za ta taimaka kwarai da gaske gurin sa wasu mutanen su fahimci ma menene addini alal misali maganganu suna ta yawo a wannan zamani namu cewa wasu mutane suna ganin cewa ya kamata a zo a canza tsarin yanayin musulunci maganganu ko wasu ayoyi da wasu hadisai da suke ba su gamsu da su ba su suna ganin a zo a canza wannan bayanan su din wanda Allah ya sakawa Sheikh Al-Azhar da Al-Hiri yayi bayani kwarai da gaske a gaban waɗanda suke da waɗannan ra'ayin kaga bai ji tsoron su ba ga su shugabanni ne kusan na duniya a yanzu wanda suke jagorantar kasashen musulmai da yawa daga ciki su suke daurewa wannan su suke goya wannan magana baya cewa ai a zo a caccanja ra'ayi na musulunci saboda kaza saboda kaza ana samun mutane daga cikin musulmai suna kai harahare suna kaza to a zo a caccanja wasu abubuwan eh duk abin da suke kaiwa masu kai harahararen nan ai ba musulunci bane saboda haka dan wani mutum ya zo ya aikata wani abin da ba musulunci bane to kuma ba za a zo a canja kuma abin da musulunci ya zo da shi ba Allah ya saka Sheikh Al-Azhar da Al-Khairi yayi bayani a gaban su ya maida martani wasu daga ciki suna kokarin yin magana yace ba magana nake so ku ba tambaya zan muku kuma zan ba ku amsa yayi maganganu masu matukar muhimmanci akan wannan saboda haka idan kana da damar da zaka taimaka musulunci zo tsaya ka taimaka mishi da bakinka ne da dukiyarka ce da iliminka ne da duk abin da karfinka ne duk abin da kake ga zaka iya ga sai na Umar irin yadda ya bada gudunmawar shi kwarai da gaske ga musulunci muta sahabbai suka ce da mu muna makaskanta har sai da sayyidina Umar ya shiga musulunci sannan muka zamto mun samu mun zama madaukaka mun zama mu ma wasu mun zama muna da kima da daraja a wannan lokacin saboda irin gudunmawar da sayyidina Umar ya bada da yawa am sahaba annu sallallahu alaihi wasallam sun bangana a kansa wanda sayyidina Umar idan ya bada shawara ko ya fadi wata magana zaka ga Allah madaukakin sarki sai saukar da aya ta goyi bayan wannan maganar da sayyidina Umar yayi misali yin salla ga wanda ya gama tawafi wurin muqami Ibrahim inna umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma a riki bakam ibrahim din nan wurin yin sallah sai nan dan Allah ya saukar da aya wattakhudhu min maqami ibrahim musalla sai na umar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutane kowa yana shiga gurin matan ka ya manzon Allah kace me zai hana ka umarce su da suringa saka hijabi a sami hijabi tsakanin su da mutane Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi to akwai abubuwa da sayyidina Umar iya bada shawara sai kaga Allah ya saukar da wannan abun ya saukar da wannan shawarar ga mutanen da aka kamo a yakin Badar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi musu sayyidina Abubakar ya bada shawara sayyidina Umar ya bada shawara Allah ya saukar da aya ko kuma Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan su da magana giya sayyidina Umar ya ringa addu'a Allah ka saukar mana da hukunci na ƙarshe akan giya Allah ya saukar yace an haramta shan giya wannan duka shine sayyidina Umar to ba haka kawai kaga ya zauna ba har ya samu wannan matsayin wanda zai ba da shawara Qur'ani ya sauke yace wannan shawarar a yi ta malamai sun rubuto cewa Umar sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda yana da gudun duniya yana da taka tsantsan gurin gudun duniya aslam yake cewa Umar sayyidina Umar ya kasance yana yin azumi na tsawon lokaci Abdullahi dan Umar yake cewa sayyidina Umar wa shekara biyu yana yin azumi dab da zai mutu sai dai ranar babbar sallah da karamar sallah ko kuma in yana tafiya ranakun ne kai baya azumi sai ce yake cewa sunna Umar ya kasance yana sallah mai tsaho cikin dare sai ce idan an ga lokaci ya ga lokaci ya zo karshen dare sai ya tashi kuma mutanen gidansa ya ce ku tashi ku yi sallah ya ce musu ku tashi kuma ku yi sallah har ya rika karanta musu amru ahlaka bis salati wasbir alaiha wannan shine sayyidina Umar matsayin shi bai sa shi ya kwanta ya kin salla ba ya ki bautar Allah cikin dare bautar Allah ake da rana kuma in an fito a ci gaba da yi mutane hidima ya za a dora su a hanyar Allah wannan shine sunna Umar yanda aka tsaya aka bauta wa Allah da za ga yanzu ba kowa kwanta yake baccin sa watakila sallar asuba ma sai kaga ta wuce mutum bai samu ya sallace ta ba to su sabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka suka yi ba ba haka suka yi ba tsayawa suka yi suka yi aiki saboda tsoron Allah shi an rawaito cewa wata rana daga Ubayd bin Umar yake cewa sunna Umar yayi musu sallah asuba yana khalifa sai ya fara karanta suratul yusuf yayi ta karanta ta har sai da yaje inda Allah yake cewa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kazim yace nan sunna Umar baka hatta in qada yayi ta kuka yayi ta kuka saboda irin yanda yake tsoron Allah madaukakin sarki karshe ma ci gaba da sallar ya gagara sai ruku'u yayi a nan gurin ba ci gaba da yin sallar ba saboda yadda yake tuna Allah yanda yake tsoron Allah wanda Abdullah ibn Shaddad ya rawaito ya yake fada cewa yace ina sahun karshe na sallar asubar nan da aka yi yace ina jiyo kukan sayyidina Umar ina jiyo shi ina sahun karshe ina jiyo shi yace har sai da yazo inda Allah yake cewa innama ashku basi wa huzni ila Allah yace ina jiyo shi tun daga sahun karshe ina jiyo kukan shi Hisham bin Hassan ya rawaito cewa sai na Umar ya kasance idan yana karanta ayan Qur'ani ya wuce wata aya da take tsoratarwa zai ta kuka cikin dare har sai ya fadi saboda kuka yace haka zai ta zama a gida ya kasa fitowa yace har sai an zo ana tunanin ma cewa ko bai da lafiya ne saboda wannan aya da ya karanta to wannan shine sayyidina Umar yanda yake tsoron Allah madaukakin sarki ya kasance yana yin sallar cikin dare suka ce ta sallar isha iya yin sallar isha in ya shiga gida sallah zai ta yi ba zai yi sallama ba sai alfajir ya zo sannan sai sallame daga cikin sallah wannan shine sayyidina Umar yanda yake tsoron Allah yanda yake kaffa kaffa yanda yake tunani an rawaito yake cewa da kafata ta hagu za ta shiga aljanna da ba zan yarda ba na dan aljanna ne har sai na ji ta daman ta shigo ya bawa dan shi wasiyi cewa idan aka dau gawata sahibi sirrin nabi sallallahu alaihi wasallama yace ka rika kallon sa idan kaga ya shiga cikin imin sallah to ka sani ni ba munafiki bane yace ka rika duba mun shi haka kuma akai saboda tsoron da yake yi a gurin Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa cewa wata magana akan sa to haka ake so mutum ya zama bainal khawfi war raja kada kai bawa kanka garanti baki daya ga waɗanda ake ganin ma suna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama basu bawa kansu garanti ba sannan kuma kada kai me kada kuma ka yanke tsammani daga abin da Allah madaukakin sarki zai iya maka ranar alkiyama wannan shine sayyidina Umar yanda sayyidina Umar ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma wani abu ne wanda yake kafin bayan annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya dora kamar yadda sayyidina Umar shi ma yayi ya taka rawa gurin tafiyar da khalifanci wanda sayyidina Umar shine khalifa na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sayyidina Abubakar sayyidina Umar shine khalifa na biyu da yazo ya khalifanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'ummar shi. Wayannan sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya musu bishara aljanna, basu miƙe kafarsu bane suka samu aljanna a sadaka. Bayan ma an ba su aljannan basu miƙe kafarsu ba, su ce to ai mu mun zama ƴan aljanna. Tunda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya musu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah da daddare, kafafuwan shi su kumbura. Nana Aisha ta ce mishi, ya kake wahalar da kanka haka, kai da aka gafarta maka zunubanka, wanda kai da wanda zaka yi nan gaba ma in ma zaka yi din an yafe kuma ka rika wahal da kanka? Yace haba Aisha, ba na kasance bawa mai gode wa Allah ba. Wannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina muke da ke gare su? Me muka aikata? Me muke yi wanda zai nuna mana cewa mun yi koyi da su? Sayyidina Umar ya karbi khalifanci a hannun Sayyidina Abubakar, wanda ya tsaya kuma ya taka rawa kwarai da gaske gurin ya ga menene zai daidaita al'umman nan ta musulmai, menene abin da yake zai ciyar da su gaba. Na lissafa wasu abubuwa a baya, wanda Sayyidina Abubakar ya karbi khalifanci a shekara ta 13 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacinsa ne aka samu aka yi fataho Sham, aka bude Sham, aka bude Masar, aka bude Iraq, aka bude Qudus, duka a lokacin mulkin Sayyidina Umar aka bude waɗannan garuruwa suka dawo ƙarƙashin garuruwan musulunci, wanda Sayyidina Umar ya bar duniya a shekara ta 23 bayan hijira, wanda kashe shi aka yi yana cikin sallah. Wannan bawan Allah da Abu Lu'lu Al-Majusi aw Al-Farisi, wanda yake yaro ne bawa ne na Mughira bin Shu'ba, yana yin sallah asuba ya caccaka mishi wuka, wanda wannan ne sanadiyar barinsa duniya. Wannan abu ne wanda ya nuna mana irin abubuwan da suka aikata. Ga duka wanda yake so shi ma ya aikata, sai duba tarihinsu ya ga me suka aikata, shi ma ya aikata irin abin da suka aikata, ko da bai samu daidai ya kai ya su ba, ya samu ya aikata daidai nasa. Ina ganin za mu dakata sakamakon lokaci, ana ta min ishara lokaci ya karato mana abin da na faɗa. Na dai Allah ya ba mu ladan baki ɗaya ni da ku, in nayi kuskure Allah ya fi mana ni da ku. A madadin shugaban wannan gida mai albarka Amar Gazali Yakubu, shugaba ta bangaren tsarin shirye-shirye Asma'u Sadiq, da wacce ta sada ni da ku, Amina Tudur Idris, nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
فلتنهضي همما، فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا، ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا، فبالجهاد بنى الإسلام.
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج، وعن كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى